Mai saurare barkamu da haduwa a wannan shiri na takaitattun labaran wasanni da ke zuwa kai tsaye cikin akwatunan radiyoyinku daga birnin Washington wanda ni Abdulwahab Muhammad a birnin Bocin Yakubu ke tsarawa da kuma gabatarwa. Kamar yadda na saba a yawancin lokuta zan yaye kallabin shirin ne da batun kwallon kafa inda za a ji cewa bangaren kwallon La Liga na kasar Spaniya jiya Laraba. Kungiyar Real Madrid ta jiyar gidan Barcelona ta jefa kwallaye guda hudu rus ba da Barcelona ta sami damar jefa kwallo ko guda ba. Wannan nasarar da Madrid ta samu akan Barcelona shine ya bata damar buga wasan karshe na cin kofin Copa del Rey, a yayin da wasan League na kasar Ingila kuma club din Manchester United ta sami nasara akan club din Brentford da ci daya mai ban haushi. Wannan nasarar da Manchester ta samu ya bata damar dagawa zuwa sama ta kasance ta hudu a jerin club na Ingila. Dan kwallon kafa da ke bugawa sa wa club din Paris Saint-Germain PSG kenan a takaice, Kylian Mbappe yana karban har kashi 10 neman albashinsa na wata-wata a matsayin kudin bonus na shekara daga club din. Mbappe mai shekaru 24 yana samun euro miliyan 60 a kowane shekara a matsayin bonus na nuna ladabi wa club din, a yayin da yana karban euro miliyan 6 a kowane wata a matsayin albashinsa na wata-wata, wanda hakan na nuni da cewa inji cewar kafin Le Equipe Kylian Mbappe yana zama ɗaya daga cikin masu kuɗi a nahiyar kwallon kafa. Wani dan wasan kwallon kafa ya kirkiri jin ciwo na da gangan domin ya bada dama wa abokin wasansa ya yi bude baki ko kuma ya samu damar shan ruwa saboda azumin da yake yi. Wannan abu kuwa ya faru ne a ranar Asabar din da ya gabata a sa'ilin da ake buga wasa tsakanin club din Fiorentina da Milan, inda aka ga dan wasa Luca Ranieri ya kirkiri jin ciwo na ƙarya domin ya bada dama wa Sofwan Amrabat Musulmi ya sami damar shan ruwa. Za a ji cewa dan damben boxing din nan Anthony Joshua, wanda dan Nigeria ne mazaunin Ingila, ya ce Laura Woods wata mace mai gabatar da shirye-shiryen harkokin wasanni da cewa ita ce mace da ke mafarkin mallaka. Ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da suka yi da ita biyo bayan nasarar da ya samu akan wani dan damben boxing dan kasar Ingila mai suna Jermaine Franklin a ranar Asabar din da ya gabata. Nasarar da Anthony Joshua ya samu shine na farko tun lokacin da ya sha bugu a hannun Alexander Usyk ɗan ƙasar Ukraine a shekarar 2020. Zan ƙarƙare shirin ne da waiwaitar batun Oscar Pistorius, ɗan wasan motsa jiki ɓangaren na kasasu ko kuma mutane masu buƙata ta musamman ɗan ƙasar Afirka ta Kudu, wanda aka ɗaure shi har na tsawon shekaru 13 saboda kashe budurwarsa mai suna River Steenkamp a shekarar 2013. A halin da ake ciki dai, Oscar Pistorius mai shekaru 36 ya nemi mahukuntar kasar da su bashi beli, sai dai kuma anata bangaren hukumar kula da sha'anin beli na kasar a zaman da ta yi don nazartan wannan bukata ta ki amincewa, inda ta ce yana da sauran shekara guda da rabi da zai kara zama a gidan kurkuku kafin a duba cancantar bashi beli. Abdulwahab Muhammad, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.